Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 5 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri, sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Masu binciken kimiyya na gwamnatin kasar Australia sun fara gwajin wasu magungunan COVID-19 guda biyu. A wannan lokaci da yawan kamuwa da cutar coronavirus a duniya ya haura miliyan ɗaya, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wani jawabinsa cewa abin zai yi muni a makonni masu zuwa. Sannan Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da shigar cutar coronavirus a ƙasar Sudan.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus ya kai 224. A jamhuriyar Nijar kuwa ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ne suka koka kan kama wasu mambobinsu. Haka kuma za ku ji jan hankalin da wasu masana harkar yanar gizo suka yi saboda yadda damfara ta ƙara a kafafen sada zumunta a wannan lokaci na coronavirus. Sannan muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Tahir mai shanu take gabatarwa, sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Masu binciken kimiyya na gwamnatin Australia sun fara gwajin wasu magunguna guda biyu na COVID-19. Kodayake masana sun yi kashedi cewa ko da ma an yi nasara wurin gwajin maganin, masu yin maganin ba za su iya yin su da yawa ba har sai sabuwar shekara. Jami'ar Oxford ta kasar Burtaniya da ma'aikatar yin magunguna ta Inovio ta kasar Amurka su ne suka shirya magungunan. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce za a iya gudanar da gwajin akan dabbobi wanda yake hanya mafi inganci wurin samar da maganin COVID-19. Hukumar binciken kimiyya ta kasar Australia ta duba yiwuwar ingancin maganin, kana za ta kuma duba ko zai cutar da ɗan adam. Ana gudanar da gwajin magungunan ne akan wasu dabbobi da suke kamuwa da cutar coronavirus kamar yadda ɗan adam ke kamuwa da ita. Gwajin maganin COVID-19 da Australia ke yi shine na farko akan dabbobi, ana kuma ganin za a samu nasara. A wannan lokaci da yawan kamuwa da cutar coronavirus a duniya ya haura miliyan ɗaya, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wani jawabinsa cewa abin zai yi muni nan gaba. A halin yanzu jihohin Amurka 42 aka kafa dokokin rufe su. A wani jawabi a jiya Asabar akan yaduwar annobar, jama'ai sun jaddada muhimmancin makonni biyu masu zuwa a yakin da ake yi da kwayar cutar a cikin kasar, yayin da kuma aka ambato shirin jinyar COVID-19. Shugaba Trump ya ce za a shiga mako mafi tsanani daga wannan mako zuwa mako na gaba, kuma za a samu mace-mace masu yawa, lamarin da ya kira abin damuwa. A hali da ake ciki kuma, babban likitan cuta mai yaduwa ya ce shirin nisanta tsakanin mutane na yin tasiri matuka. Dr. Anthony Fauci ya ce kowa ya kula da sababbin adadin da ke fitowa kafin ya yanke hukunci akan nasarar da ake samu. Ya ce a daidai wannan lokacin da ake kuma samun karuwar mace-macen, za su maida hankali ne akan rage yawan sababbin kamuwa da cutar. Nahiyar Turai ita ma ta huskanci annobar coronavirus mafi tsanani. Kasar Jamus ta taimaka wa Spain da na'urar bada iska wacce take niyyar faɗaɗa shirin hana fita zuwa faɗin kasar nan da ƙarshen watan Afrilu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da shigar cutar coronavirus a ƙasar Sudan, lamarin da ke sauya shirin kai kaya da kuma ayyukan taimako ga miliyoyin mutane masu bukata a cikin gaggawa. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta tabbatar da mutane 10 sun kamu da cutar coronavirus, wasu guda 2 kuma sun mutu a Sudan. A wani yunkurin kare yaduwar COVID-19 a kasar Sudan, gwamnatin da ke kasar Kinshasa da wasu hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suna aiwatar da jerin wasu matakai na nisanta tsakanin jama'a. Matakan sun hada ne da dokar hana fitan dare da rufe makarantu da kuma rage yawan ma'aikata a wasu muhimman ma'aikatan gwamnati. Ofishi mai kula da kai kayan ayyukan taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mutane miliyan 9,200 ne suke da bukatar kayan taimako a Sudan, ciki har da kusan 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugunansu miliyan 3. Ana amfani da sababbin hanyoyin kai musu kayan taimako domin kare su da ma'aikatan taimako na ƙasa da ƙasa daga kamuwa da cutar mai haɗari. Ga misali, mai magana da yawun ofishin kayan taimakon na Majalisar Ɗinkin Duniya James Lerk ta ce rabon abinci na watanni 2-3 za a yi su ne a lokaci ɗaya domin hana yaduwar COVID-19 da kuma hana manyan tarukan mutane.
kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leka taskar rahotannin mu hukumar da ke saka ido wajen hana bazuwar cututtuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta sanar da sabon adadin masu dauke da cutar coronavirus a kasar zuwa 224 shida a Lagos biyu a Abuja da Ido wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da karin bayani
zaka dai alƙaluma na nuna cewa an samu jihohi 13 da birnin Abuja kenan inda aka samu masu dauke da wannan cuta ta coronavirus har ila yau cibiyar ta bayyana cewa an salimi mutane 25 daga gadar asibiti bayan da suka warke inda kuma har yanzu mutane 4 ne suka rasa rayukansu a Najeriya jihar Lagos ce har yanzu ta daya wajen masu dauke da wannan cuta inda take da mutane 109 sai birnin Abuja mai 43 yanda jihar Osun ke da 20 sai jihar Oyo ke da mutane 9 Akwa Ibom ke da mutane 5 sai Ogun da ke kusa da jihar Lagos ke da mutane 4 yanda jihar Edo ke da mutane 7 Kaduna na da 4 jihar Bauchi na da mutane 6 yanda Enugu da Ekiti ke da mutane 2 sai kuma jihar Rivers da Benue da Ondo ke da mutum 1 a yanda yanzu dai al'ummar jihar Lagos da kuma wasu jihohin Najeriya ke ci gaba da zaman gida sakamakon dokokin hana yawo ko fita da gwamnatin tarayya da jihohin suka kakaba masu ya zaka dai gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya ba da sanarwar cewa gwamnati za ta dinga daukar nauyin masu marasa lafiya musamman ma dai masu juna biyu a lokacin da ake ci gaba da fuskantar wannan matsala.
Lagos State government will for the duration of this lockdown at the first instance throughout the month of April we will take full responsibility for the medical bills of all patients who fall under the following category.
A wata sabuwa kuma kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na ganin an kawo karshen bazawar wannan cuta ta coronavirus ya zaka gwamnatin tarayyar ta buƙaci samun bashi har na naira biliyan 500 domin tunkarar wannan cuta ga dangada. Ministan kudin Najeriya da kasafin kudi Hajiya Zainab Ahmed ita ce ta gabatar da buƙatar wannan samun wannan kudi zuwa ga shugabannin majalisar dattijai da na wakilai a birnin Abuja. Tare da wasu kasuwa da attajirai da kamfanoni a Najeriya suka yi alƙawarin ba da gudunmuwarsu ga gidauniyar gwamnatin tarayya na yaƙi da cutar ta COVID-19 wanda yake ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Mr. Boss Mustapha wanda tuni mika godiyar gwamnatin tarayyar Najeriya ga irin wannan attajirai da kuma 'yan Najeriya tare da kira ga saura da su taimaka wajen yaƙi da wannan cuta ga dangada. Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Mutane a faɗin duniya sun makale a cikin gidaje suna amfani da hanyoyi da dama wurin nuna ƙauna da yabo da kuma taimakawa ma'aikatan kiwon lafiya da mutane da ke aiki a kulli yaumi domin yaƙi da annobar COVID-19 da ta yi sanadiyar harkoki suka tsaya cik a duniya. Galibin ma'aikatan asibitin Ochesna, ɗaya daga cikin manyan asibitoci a jihar New Orleans, sun gano akan hanyar da ke tsakanin filin ajiyar mota da kuma ginin asibitin cike da rubuce-rubuce da aka yi na yabo masu daɗi akan aiki da suke yi a wannan lokaci mawuyaci. Wani saƙo da ya burge ma'aikatan shine, idan za ku je gida, muna muku godiya kuma ku huta lafiya. Yayin da asibitin ya matse da yawan marasa lafiya da suka kamu da cutar coronavirus har ya kai ga mayar da wasu dakuna wuraren kulawan gaggawa sakamakon karuwar marasa lafiya, su ma ma'aikatan kiwon lafiya da sauran ma'aikatan asibitin aiki ya yi musu yawa har ma yana shafan tunaninsu. Wani marubuci shi ma ya rubuta saƙo mai cewa, idan kuka iso wurin aiki muna muku godiya akan aikin da za ku yi. A gaba kuma akwai saƙo mai cewa, kuna taka rawar gani. Wasu mutane a faɗin duniya ma sukan kafe sakonni a kafafen sada zumunta, wasu kuma suna kafe hotunan bidiyo ne suna yabawa likitoci da ma'aikatan nurse-nurse da baki ɗaya ma'aikatan kiwon lafiya suna kiransu gwarzaye na zamaninmu. Daga ƙarshe hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kashedi cewa dubban 'yan gudun hijira da bakin haure da ake tsare da su a wani gidan yari mara inganci a Libya suna fuskantar barazanar COVID-19 da kuma yaƙi da ake yi don haka ya kamata a sake su. Ayyukan soji da komanda ɗin tawaye Khalifa Haftar ya kaddamar a babban birnin Libya Tripoli shekara ɗaya da ta gabata na ci gaba da gudana duk da barazanar COVID-19. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da fararen hula 300 aka kashe, kana wasu 150 suka rasa matsugudansu a wannan yaƙi da ake gwabzawa. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hukumomin Libya sun tabbatar da mutane 10 sun kamu da COVID-19 da kuma mutuwar mutum ɗaya sakamakon cutar. Mai magana da yawun hukumar UNHCR Babar Baloch ya ce sashen kiwon lafiyar ƙasar da ya yi rauni ba shi da ƙarfin tunkarin yaduwar wannan annobar.
Gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga cigaban rahotannin namu. Wasu rahotanni daga Najeriya na nuna karuwar laifukan sace-sace da fashi da makami da damfara ta yanar gizo duk lokacin da mahukuntan kasar suka tilasta zaman gida da hana zirga-zirga domin hana bazuwar cutar coronavirus a kasar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya aiko mana.
Ga duka alamu matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihohi suke dauka dangane da yaki da cutar corona ya baiwa masu zamba da aikata miyagun laifuka akan mutane su karu domin neman kudi da kuma samun buri na biyan bukatun kansu. Wannan halin yana zuwa ne a daidai lokacin da al'umma aka kange su a gidaje domin hana yawo, yayin da wasu zona gari banza a gari suke amfani da wannan damar gurin kai hare-hare da kwace wayoyi ko kuma satar kayayyakin mutane ko musu fashi a sassa daban-daban na yankunan da aka dauki matakan hana yawo a cikin Najeriya. Wani kwararre akan tsaro ta yanar gizo, Malam Abdulkarim Hussein Ibrahim, ya bayyana min a Freda na yi da shi cewa wannan hali yana kara kazamta a daidai lokacin da mutane suke takure.
Kamar yanzu tunda banki yana kulle kowa na gida, so kaga duka transaction din da za a yi yanzu sai mutum ya tura ne ta waya kan wani abu da yake tsakanin shi da shi da ƴan uwansa da sauransu. Ke su kuma wayannan mutanen da ake kiran su ƴan yahu wanda dama sun shahara wurin saka ma mutane da kwace mutane a su kuma sai suka dukofa suka tasama mutane tsaye. So wannan kuma ya zama ya yi kidigarin duka kinci apparatus na duniya gaba daya, wanda su Interpol kansu sun saki a yanar gizo nasu cewa mutane su kula saboda waɗannan masu satan ma mutane a account ɗinsu sun taso. Sannan kuma shi ma aiki na police ya yi magana akan shi, wanda yanzu a kowane police station da wani wanda zaka je yanzu duk mahiyancin kesa zaka dirgima da ake shi ne wani ya ce yana ce da kaza kuma ba shi bane ɗan yahu ne da su da account ɗinka. Kamar yanzu misali idan suka yi hacking ɗin telephone number ɗinka sai su amfani da shi wannan line naka su tura saƙo wuraren ƴan uwanka da suka san cewa kai mutumin kirki ne kuma ba za ka cuce su ba. To idan sun karɓi kuɗin sai kuma su bace sai a rika sanin kai kai ne ka yi wannan almun da hana ɗin da sauransu. So wannan ya kawo cice ku ce cikin kwana biyu nan da mutane suke gida kuma abin ya sai ƙaruwa yake.
Amma yanzu abin da aka fahimta wata zambar kuma shine ana amfani da tsare-tsare na gwamnati wurin cutar mutane sai a aika musu saƙon ni cewa za a ba su taimako na gwamnatin tarayyar Najeriya su ba da kaza su ba da kaza.
Wani abin da ake kene yanzu ma sai a ce sunan ka ya fito cikin waɗannan mutanen da za a ba wannan tallafi da gwamnati tana yi ko na wannan ko na wata kungiya ta duniya, sai a ce ka ba da number za a turo maka wata number ka gaya musu number. To wannan number da kake son ka tambaya ita ce ake son a faci account naka ko kuma a ce ka bi din ɗinka ko a ce ka ba da pin number ɗinka. So duk wani wannan abin da aka tambaya naka ba wani abu ake son a yi ba saboda a kwashe maka kai kuɗin da kake da shi. Don ba ka da kuɗin kuma sai a yi zan da kai kuma number kada aka sata din saboda a saki dan uwanka shi wanda za a kai gare shi. Shi wannan ana kiran shi social engineering, social hacking kenan, wanda tun wani ake shiga cikin wani a kama wani. So duka wannan sun tabbatar ko ne su ba za su iya shiga engine din su wayancan manyan mutanen da suke aikin ba kamar su Facebook da sauransu. Ba za su yi amfani da hankali ne in kana da son duniya ko kuɗi. Amma kaga kuma wanda ake neman tallafin nan yanzu mutane sun shiga cikin tsakanin kayi duk wanda da an ce ya shiga cikin harkar gwamnati za a ba shi 20,000 da zai rage zafin da yake ciki. Ai kaga da gudu zai ba da BBN ɗin shi ko PIN number ɗin shi ko kuma har wannan zance sai amfani da shi sai su kwashe maka kuɗi.
Abdulkarim Hussein Ibrahim kenan wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a yanar gizo a tattaunawa da nayi da shi a Abuja. A waje ɗaya wani wanda shi ma aka damfara, Malam Abdulkadir Ibrahim, ya yi min tsokaci yadda ya kasance a cikin wannan hali na oni yasu.
Yadda aka yi su 'yan damfaran nan suka cece ni, tallace suka sa na kai da magani a na rage kiba a Facebook na nuna kuma ina da bukata, inda suka bukaci duk mai bukata ya sa lambar waya. nan ne sai na sa namba ta to gaje kenan sai suka kira ni ma kan cewa za su bude forum su bude su sa contact client na su a ciki don haka zan bude Facebook a method nina akwai court yan ba su ni kuma cikin rashin sani ni karanta musu to ashe wannan ne za ka mu dama su shiga Facebook na domin ban san cewa yan ko wannan da to a takaice dai ka ji abin da ya faru su kai a dakin account na kuma sun fara tura mu mutane business na investment a tun dan bari wani aboki na da ke nan ku zo kira su amma sa da muka samu mun samu akan namba din da aka yi amfani aka tura kuɗin kuma mun kai rahoton da yanta sun ce za su yi
Malam Abdulkadir Ibrahim kenan wani wanda aka yi yunkurin damfarar sa aka cutar da abokaninsa ta yanar gizo a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar Faruk Musa to daga Nigeria bari mu leka makwabciyar ta jamhuriyar Niger. Masu rajin kare haƙƙin dan adam a ƙasar sun bayyana damuwarsu game da abin da suka kira koma baya da ƙasar ke fuskanta a game da batun mutunta ƴancin bil'adama. Sakamakon lura da yadda ake ci gaba da tsare wasu 'yan fafutuka da ake zargi da gudanar da haramtacciyar zanga-zanga. Lamarin da suka ce ya kai matsayin da manyan ƙasashe da Majalisar Ɗinkin Duniya za su tsawata. Wakilin madaya mai Sula Muhammad Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
La lutte citoyenne doit va continuer.
A taron manema labaran da suka kira a birnin Yamai, kungiyoyin waɗanda suka hada da Alternative Espace Citoyen da Rotab da MPCR.LP sun fara ne da kokawa a game da yadda hukumomi suka ta saƙayar jami'an fafutuka zuwa gidajen yari daban-daban na jihar Tilaberi, yankin da ke fama da hare-haren kungiyoyin ta'addanci. Jori Ibrahim jigo ne a hadakar Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne.
Akwai Habibu Sumaila da aka kai shi a Filinge wanda adadi 5 km waje kusan 180. Musa Cangari da mun kai la Halidu su ne aka kai a haye da kilometer 100 saboda Musa Cangari yana Tilibiri mun kai la Halidu yana da aikaina. Kowa ya san tashin hankalin da akwai wannan gurin. Shekaran jiya ma da abokakinsa suka je ziyartar su, Allah kadai ya cece su a can. Saboda soja sun ce basu da labarin sun kaso su buɗa musu. Michael Zodi shi ma yana wajen haye da kilo 80 da Nyamai a gidan kasu na Walam. Mudi Musa shina haye da kilo 30 ne yake a Kwalo. Sa'annan Sani shekarau shi kadai ne adakwai a nan Yamai.
A washegarin bayyanar labarin kullar cutar coronavirus a Niger, ma'aikatar shari'a ta hanyar wata wasikar da ta aike wa shugabannin gidajen yari ta umarce su su tsaurara matakan tsaro tare da daukar matakin hana kai wa fursunoni ziyara a tsawon watanni uku. Abinda kungiyoyin na Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne ke ganin ya saba wa yarjejeniyoyin kasa da kasa.
Kowa ya san haƙƙi na dan adam ya tana da duk wanda aka kame. To haƙƙin shi ne na abokan shi da ƴan uwan shi su je su yarjeje shi. Yarjejeniya ce ta duniya gaba daya. Muna kira ga babban murya ƙasashe ne ko kuma haɗaɗɗen kungiyoyi ne na ƙasashe. Musamman kungiyoyi ma na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aikinsu ne na musamman na kare haƙƙin ɗan adam. Da kungiyoyi haɗin gwiwa na Afirka da ake cewa Union Africaine da Union Européenne da ƙasashe waɗanda suke mambobi na NATO da kuma Amurka, kasa amince Niger ta ɗauki hanyar tawuye haƙƙin ɗan adam.
A ranar 15 ga watan Maris ɗin da ya gabata ne hukumomi suka cafke waɗannan ƴan gwagwarmaya a yayin da suke ƙoƙarin gudanar da wani gangami a nan Yamai da nufin tilastawa gwamnatin Niger ta damƙawa mashara'anta rahoton binciken da ya bankaɗo wata ƙazamar handama a ma'aikatar tsaro ta ƙasa. Sai dai abin ya rikide zuwa mummunan artabu tsakanin wasu matasa da jami'an tsaro, lamarin da ya haddasa ɓarkewar gobara a kasuwar ta gabati inda har aka sami rasuwar mutane uku. Dama dai tun a jajibirin wannan gangami hukumomin birnin Yamai suka ba da sanarwar hana gudanar da taron jama'ar da yawanta ya zarce 50 kamar yadda gwamnatin Nijar ta yi umarni. A matsayin wani bangare na matakan dakile yaduwar cutar COVID-19, matakin da jami'an fafutuka suka yi watsi da shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tattauna duk wani abin da ya shafi shafukan sada zumunta. Kamar yadda muka sani, cutar coronavirus wacce ta addabi duniya ta sanya kusan duniya gaba ɗaya zama a gida na dole, kuma yawancin mutane sun mayar da shafukan sada zumunta inda suke kashe lokacinsu saboda samun labarai da kuma abubuwa daban-daban dai. Hakan na nufin cewa yadda mutum ke saka data a wayarsa zai dinga karuwa fiye da da. Abinda zamu mai da hankali kai kenan a yau. Dama dai mutane suna yawan korafin cewa datar su na saurin karewa. Balantana yanzu da ake zaman gida ba wani abin yi. To ga yadda za ku iya takaita yadda datar ku ke saurin karewa. Bari mu je ga masani harkokin sadarwar zamani Nasir Daniya da ƙarin bayani.
Zaka ga mutum ya sayi kamar 1 gig, 2 gig har zuwa 10 gig data ciki a awowi kaɗan sai datar ta ƙare ko kwana ɗaya maimakon kwana 30 da aka ce an saida musu data. So ya kamata mutane su san cewa wata rana ba ainihin laifin su kamfanin sadarwa bane da ke ba su wannan access na data. Wasu abubuwa daga ainihin muni muke sanadin data ta mutu ke saurin karewa. So akwai matakai da yawa da ya kamata a ɗauka wanda in mutane suka ɗauke su zai taimaka sosai yadda zata yi alfanu kuma zata daɗe ana amfani da ita. Wannan abun ya zama yana da muhimmanci saboda datar nan dai ta zama kusan kamar man fetur ne ga abubuwan da ake hawa, kusan kamar ruwa ne da mutum zai iya sha. Babu wani abu da zai iya tafiya babu datar nan. Kusan duk sana'o'inmu na zamani yanzu da abubuwa na mulki da gwamnati da harkan hada-hada ta zirga-zirga duk ya kai ga sai an hada da duniyar gizo. Saboda haka data tana da amfani sosai. So mataki na farko da mutane za su fara dauka shine kusan wayoyi da muke amfani da su yanzu in aka duba daga Android ne da kuma wayoyi masu iOS operating system. So kowace su tana da wani abu na setting da ake kira push notification. Wannan push notification kamar sakon kuce ne wanda wato in ka kunna datan ka duk wasu abubuwa services na waya da kuma applications na kamar manhajoji na kamfanin sadarwa da kai subscribing da su da email naka da messages ko kana so ko baka so in kai enabling din wannan sakon kuce na push notification dole sai sun shiga. So ainihin kenan yana nufin in ka kunna datar wayanka ko ka so ko baka so ba ko cikin dare ko da rana ko kana bacci duk message din da ya shigo na kuce sai ya shiga. Shi yasa mutane ke tashi da safe sai kaga sun gami kusan message 2000 a WhatsApp, email message 100, Instagram 1000 da sauransu haka. So in mutum ya yi disabling din push notification sai ka enabling application din da kamar suke dole kawai gare ka na alert dinka na banki da sauransu, to zaka ga data ta yi amfani sosai. Sannan akwai kuma wasu application da muke yawan amfani da su na kamar Facebook da WhatsApp. Waɗannan application suna da ɗaukan data sosai. So in baka yi disabling push notification ba duk da post wani yayi sai an yi alerting ɗinka turu wannan sakon na kuce. So in kai disabling din push notification ga Facebook zaka yi saving kanka data da yawa. Babban kuma wanda yake fin cin data daga cikin su bai kai WhatsApp ba. WhatsApp misali yanzu in kana cikin group wanda yake da mutum 100 kuma group din nan kowa na sharing video da audio da hotuna. So duk lokacin da ka buɗe WhatsApp ɗinka automatically bayan ya sa maka sakon kuce na push notification kuma duk applications inda kake cikin group kana budawa automatically zai downloading video, zai downloading audio, kuma zai downloading hotuna. To sai kaga yana da matsaloli biyu ya cika maka memory waya kai tsaye sannan kuma data ka za ta tafiya. Tunda yanzu in ka duba aka turo maka message wanda misali video mai 100 MB aka tura misali kai downloading applications ɗinka masu push notification. So by the time kai multiply din shiga message guda 10 kaga an canye wangi. In banda yake da WhatsApp tana da limitation na data da kai uploading da ko da kaka tashi 10-20 taki gig ɗinka sun tafi. So mutane su rinka kula da disabling push notification, disabling major applications so and the suke cin data kamar Facebook da WhatsApp da Twitter da YouTube saboda alert din su suna jan data to sai to za a ga abubuwan sun samu cigaba maimakon ganin laifin waɗannan internet service providers da ke ba mu data through mobile phones din so in aka tsare waɗannan abubuwan za a ga data ta yi amfani sosai sai a amfani da hanyoyin da suke da amfani ba wai messages da ke shigowa na kuce ba tare da mutum ya ce yana ba su ba.
To masu sauraro da fatan an amfana da wannan bayanin nasa. Yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, ina son in tunasar da ku cewa yana da kyau a rike wanke hannaye, a zauna a gida, a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer. Allah ya bamu lafiya, da fatan kuma za mu kiyaye. Sunana Madina Dahiru Meshanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo.
A gaida Madina Dahiru Meshanu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, yace salam biyoye Hausa, ya zama dole gwamnatin kasarmu Najeriya da ta haɗa hannu da hukumar kiwon lafiyarta wajen lalubo wasu dabarun taka wannan cuta ta COVID-19 birki, ganin yadda adadin waɗanda suke da ita sai ya ƙara ƙaruwa suke, da fatan Allah ya mana tsari da ita. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani mai lange-lange da ɗan Asabe mai fata ya wuri. Suka ce duba da yadda ake samun masu kamuwa da cutar coronavirus a Najeriya, hakika akwai buƙatar mahukuntan ƙasar musulmi ke tsaye domin daƙile yaduwar wannan cuta. Mu kuma jama'ar ƙasa mu dage da roƙon mai duka da ya kawo mana ƙarshen cutar a ƙasarmu. Sako daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar ƙungiyar muryar Talaka ya ce, assalamu alaikum biyoye Hausa, ku ga mahukunta cewa su dinga taimakawa talakawan da suka baiwa umarnin zama a gidajensu da nufin daƙile yaduwar annobar cutar coronavirus. Ba wai a killace jama'a a bar su da yunwa ba, saboda yawa daga cikinsu talakawa sai sun fita suke samun abin da za su sa a bakin salati. Sako daga Alhaji Umar Foreba Gashu ya ce, salam biyoye Hausa, Sire Manjo General Olusegun Adeni, kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram da aka fi sani da Operation Lafiya Dole da Walakin Gora Amiya, Allah ya kyauta. Sako daga Adam ya Adam Gashuwa ya ce, salam biyoye Hausa, rage bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai a jiya Asabar da gwamnatin ƙasar Senegal ta yi sakamakon annobar cutar coronavirus har zuwa wani lokaci ya dace. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Sai sako daga Garba na Hali Kamba Kebbi ya ce, hakika matakin wasu gwamnatocin jihohin Najeriya na rufe jihohinsu domin kaucewa yaduwar cutar coronavirus, wannan mataki ne mai kyau, sai dai kuma hana zirga-zirga al'umma wajen neman abinci to wannan san bai dace ba, domin babu babbar corona ga talakan Najeriya irin yunwa. Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Usman Dan Fodio da Ali Rabkana Gashuwa, suka ce muna kira ga ƙasashen duniya ku tashi tsaye wajen magance cutar coronavirus, Allah kawo mana ƙarshenta. Madalla, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Masu binciken kimiyya na gwamnatin Australia sun fara gwajin wasu magunguna guda biyu na COVID-19. Kodayake masana sun yi kashedi cewa ko da ma an yi nasara wurin gwajin maganin, masu yin maganin ba za su iya yin su da yawa ba har sai sabuwar shekara. A wannan lokaci da yawan kamuwa da cutar coronavirus a duniya ya haura miliyan ɗaya, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wani jawabinsa cewa abin zai yi muni nan gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da shigar cutar coronavirus a ƙasar Sudan, lamarin da ke sauya shirin kai kaya da kuma ayyukan taimako ga miliyoyin mutane masu bukata a cikin gaggawa.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kama gobe da safe za ku je wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka jimriyoyin su, musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Liyu Sahila da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique, dites-le à un ami.